Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina astafa wa ba'd. Hadisi na shauku a cikin al-Arba'un an-Nawawiyya, hadisin Abi Hamza Anas ibn Malik, Allah kare yarda a gare shi, mai khidima wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, yake cewa daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace, la yu'minu ahadukum imanin dayanku baya cika, hatta yuhibba li akhihi, hasai ka so ma dan uwanka ma yuhibbu li nafsihi, abinda kake so ma kanka. Babu dan adam inda zai yi so wani abu mara dadi ya same shi, to karka so ya samu dan uwanka musulmi. Idan kana da irin wannan, to lalle imanin ka cikakken imani ne. Amma idan zaman to kana gajiwa, idan ta tsallake ka ta fada kan kowa, to manzo Allah ya ambata cewa la yu'minu ahadukum, imanin dayan ku baya tabbatuwa, baya samun cikuwa, har sai ya zamanto abinda kake so ma ya same ka na alheri, to ka so ya samu dan uwanka. Abinda kake kyama cewa kare same ka, to ka kyamaci kare samu dan uwanka. Wannan iya daga cikin abinda yake ma'auni na imani, wanda kowa zai iya auna kanshi da shi.